manufar tabbatar da wannan rana ita ce wayar da kan jama'a game da fa'idoji da yawan motsa jiki tare da karfafawa ƴan gane ƙwarin gwiwa akan su rike da biyar motsa jiki don kare kai daga wasu cututtuka. Daga cikin manyan jami'u da manyan baki da suka halarci karon farko na motsa jikin sun hada da ministan wasanni Honorable Mustapha Yusuf da sarkin Ankarawa Gamance Nitakiteko na biyu da ministoci da shugaban hukumar kwallon kafa ta Ghana Kete Kuriku da shugaban kwamitin Olympic na kasa Ben Nunu Mensa da tsohon zakaran damben duniya na WBC Azuma Nelson da sauransu. Bayan an yi tattaki zuwa wasu manyan titunan birnin Accra sai aka garzayo zuwa babban filin wasanni na kasa. A gajeren jawabi da mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumiyoyi a wajen taron ya shawarci jama'a da su yi amfani da irin wannan rana domin inganta lafiyarsu.
To thank the President of the Republic, Nana Addoyankwa Akufo-Addo, when the proposition for a National Fitness Day came to Cabinet, he was the first person to say, this one, it is approved. If we are healthy in body, we are healthy in mind.
Ina kuma so in gode wa shugaban kasa Nana Addoyankwa Akufo-Addo lokacin da aka bayyanar da kudirin ranar motsa jiki ta kasa a majalisar zartarwa. Shine mutum na farko da yace an amince da wannan. Idan muna da lafiyar jiki, to muna da lafiyar hankali. Ya kara da cewa ana so a tabbatar da cewa Ghana tana cikin koshin lafiya, kuma ranar motsa jiki ta kasa za ta taimaka wajen inganta lafiyar al'umma, kuma a zahiri hakan na nufin samar da ci gaba a kasar. A nasa bangaren ministan matasa da wasanni ya nuna matukar godiyarsa ga duk waɗanda suka taimaka aka samu gagarumar nasara ga wannan manufa, kuma ya sake nanata cewa shirin ranar motsa jiki ta ƙasa ya zo ya tabbata ne.
National Fitness Day has come to stay. Fitness make you feel good. Fitness make you feel well. Fitness make you feel excellent. It make you feel well and healthy. Every second Saturday of every month, you have opportunity of doing this National Fitness Day, and we will be rotating from one region to another region across the country. This is the maiden edition.
Ranar lafiya ta kasa ta zo ta dawwama. Motsa jiki yana sa ka ji dadi da lafiya, yana sa ka walwala. Duk ranar Asabar ta biyu na kowane wata kuna da damar gudanar da wannan ranar motsa jiki ta kasa, kuma zamu dinga zagayawa daga wannan yanki zuwa wancan a fadin kasar. Wannan ne karo na farko. Wasu mahalarta taron sun bayyana ra'ayinsu akan muhimmancin kirkirar irin wannan rana domin motsa jiki.
Sunana Baba Yara Maiga, sarkin samari zabarmawa nema a Yawaso. To gaskiya ne, kaman yau watan ga da aka sa kan kowane wata so biyu rana sabar an fito ayi wanga exercise ko motsa jiki. Alhamdulillah, ina mini kaman da kowa ya duku wanga umurni, ina ga kaman kowa ya samu lafiyan jikin shi. Domin abinda ake yin ga yana sa ma jikinka wani mai da wani abubuwan da kake ci duka yana narkar da shi.
Sunana Zulfawa Aminu. Okay, abinda ya kawo mu nan gani shine batun samun lafiyan kanmu. Kada suka ce wai kowane asabar biyu sun wata asabar so biyu, yana da kyau duka samun lafiyan mu. Domin waɗansu ciwo kanana ma in kana waɗanga training da exercise na yana rage mana, yana fida wani ciwo jikin mu. Shi yasa Allah ya ba mu lafiya mu yi mu.
Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.